Sashen Hausa na muryar Amurka ke bagana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masuwaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Babli da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin. A yau Laraba 15 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
A yau Laraba, China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kuɗaɗen tallafi ga hukumar lafiya ta duniya WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asia sun fada a yau Laraba, yayin da masu saka hannun jari suka bi halin da akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80. A yau Laraba, masu gabatar da ƙara a Jamus sun sada kama mambobin ƙungiyar IS guda hudu da ake zargi da shirya kai hare-hare akan sansanonin sojan Amurka a Jamus.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan halin da ake ciki akan annobar coronavirus a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirin ciwon emoji wanda ake mazu a gabatar muna. Amma dukkan wannan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni.
A yau Laraba, China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kuɗaɗen tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kalaman daga ma'aikatan harkokin wajen kasar sun biyaye bayan sanarwar da Trump ya ajiye Talata, inda ya ce hukumar WHO ba ta yi cikin binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na kwayar cutar a China. Ita ma kasar Jamus ta shiga kare hukumar, yayin da ministan harkokin wajen kasar Kiko Mas ya faɗa yau Laraba cewa ɗora laifi ba zai taimaka ba. Akwai kusan mutane miliyan 2 da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya. To amma saboda matsalar ƙarancin kayan gwajin cutar a yankuna da dama, ana ganin adadin ya fi haka. A yau Laraba, ƙididdiga da jami'ar John Hopkins ta fitar na waɗanda suka mutu a duniya ya haura sama da mutane 126,000. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asia sun fada a yau Laraba, yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duka sun yi ƙasa da kashi 1% a zuwa ƙarshen yini na hada-hada, tare da Kospi ta Koriya ta Kudu da ta ɗan cira da kashi 1.5% da ita ɗaya ce a yankin ta yi komashi. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya faɗa jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya zai yi ƙasa da kashi 3% a wannan shekarar da muke ciki ta 2020, tare da rurrufe kusan dukkanin ayyukan tattalin arziki saboda yaɗuwar cutar coronavirus da ya zama mafi munin faduwar tattalin arziki tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya faɗa a shekarun 1930. Sai dai a yau Laraba, farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwanni, inda farashin ɗanyen man Amurka ya yi sama da kusan kashi 2% akan dala 20.50 kowace ganga ɗaya, yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa ya yi sama da kusan kashi 1% da dala 29.85. A yau Laraba, masu gabatar da ƙara a Jamus sun sanar da kama mambobin ƙungiyar IS hudu da ake zargi da shirya kai hare-hare akan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su ne da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai hare-haren, tare da wasu kayayyaki na harhaɗa abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da ƙara sun ce tuni ƙungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus. Sun bayyana mutum hudu tare da mutum na biyar da ake tsare da shi tun watan da ya gabata, da cewa 'yan kasar Tajikistan ne suka kafa cibiyar ta'addanci a Jamus bayan shiga ƙungiyar IS a shekarar da ta gabata. Hukumomi sun ce suna da alaka kuma suna karɓar umarni daga manyan shugabannin IS a Syria da Afghanistan.
Izuwar mu fara da rahoton mu na farko. Cibiyar Daƙile Cututtuka Masu Yaɗuwa ta NCDC ta fitar da alƙaluma na adadin mutane da suka kamu da annobar COVID-19 a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Brown na ɗauke da ƙarin bayani.
yanzu haka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus isa bayanai na bayan nan da cibiyar da ke cutukan yaduwa NCDC ta fitar da wannan cewar mutane 373 ne su kamu da cuta a Najeriya, sai 79 da aka sallama daga asibiti, sai kuma 11 suka rasu. Yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Lagos ta ce ta ga wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi gida-gida wanda haka ya kai ga gidaje 118 a birnin na Lagos. Tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayyar kasar da ta sauya tsarinta na gano masu dauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kansa asibiti domin yin gwaji da kuma ɗaukar mataki irin na jihar Lagos, wato dai na bin hanyoyi da gidaje da sauran guraren harkoki domin gano masu dauke da wannan cuta. In ko ba haka ba, in ji masana, hatta zaman gida da gwamnatin tarayyar Najeriya ke umarta a yi ba zai magance bazuwar cutar ba. Sai dai kawai yanzu cibiyar NCDC ta da shawara ga 'yan Najeriya da su fara amfani da kunkumin fuska a lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama, lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma. Jihohin kasar dama sun dauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje. Jihohin kasar da dama sun dauki wannan mataki ne domin dakile bazuwar cutar. Alhaji Ahmed Matine shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kartafana na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar, wanda ya musanta zargin da ake cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Niger.
To abin mamaki shine wanda yake wanda zai kawo kan maganar siyasa a ciki a ce wai mutum da ma shi ga ciwon da ya dame shi, ciwon huhunar TB da sauransu. Wannan mutumin dama ya je Lagos, ya je kwana kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe Lagos cewa ba shi ba fita, ya gudu ya dawo Mina. Da ya zo Mina, mu ma a gwamnati ba mu san ma cewa ya Mina ba. Mutane limawa da karan kansu suka je suka zarge mu, suka ce wannan mutumin fa inda ya fito, kuma mun gan shi fa ga halin da yake ciki, saboda haka ban mai yadda ma ya zauna tare da mu ba. Nan da nan jami'an kiwon lafiya an kira su suka zo suka gan shi. Zuwan da ya fito mun gani ne ma a television a Abuja cewa Naja ta samu guda wanda yake da wannan ciwo. Ba mu san tunda mukai sample wurin guda uku da hudu. Commissioner kiwon lafiya ta kiwon lafiya shine ya ce ya koma NCDC cewa cikin sample da muka kai wani ne cikin su ne ya kamu da wannan ciwo. Daga nan sai aka mishi bayani, sai aka san cewa shi wannan ne da muka dauka da limawa.
Abin ya ci firimare Amurka da Nigeria.
Kai kuma ta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu ta shafukan yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu ga labaran duniya kashi na biyu.
Matsalolin kiwon lafiyar da cutar coronavirus ta haddasa sun kusa da tattalin arzikin China zuwa faduwa ta farko a kalla tun daga shekarar 1992 a wannan ukun farkon shekara, lamarin da ya dora dawainiya a hukumomi su kara kaimurin farfado da tattalin arziki a yayin da rashin ayyukan yi yayin barazana ga zamantakewar al'umma. Annobar wadda ta fara barkewa tsakiyar lardin Hubei na kasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata ta tsayar da harkokin shaka a kasar ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya, yayin da aka hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa da rufe masana'antu da kasuwanni. Yayin da ake ɗage dokokin hana zirga-zirga a hankali, ana ci gaba da aiwatar da irin wannan doka a wasu manyan birane a duniya da annobar ta yi musu lahani, wanda hakan kuma zai yi mummunan tasiri a kan China ɓangaren fitar da kayayyaki. Masu fashin baki na hasashen tattalin arzikin China na cikin gida sun ce ya yi ƙasa da kashi 6.5 cikin 100 daga watan Janairu zuwa Maris a farkon shekara, kamar yadda ƙuri'ar jirayoyin jama'a ta Reuters ta bayyana. Lamarin ya haifar da kuma baya ga ci gaba da tattalin arzikin ya samu a tattalin ukun ƙarshen shekarar 2019. Kana shi ne karan farko da aka samu koma baya akalla tun cikin shekarar 1992, a cewar rahotanni da jami'an suka fitar akan bunƙasar cikin gida. Dalibai a Koriya ta Kudu za su fara ɗaukar darasi ta yanar gizo daga ranar Alhamis bayan kwashe makonni ba zuwa makaranta sakamakon ɓarkewar cutar coronavirus. Rufe makarantun da aka yi ba shi na zuwa ƙarshe ne, yayin da ɗaliban makarantun tsakiya da na sakandare za su fara sabon zangon karatu ta yanar gizo. Ɗalibai a makarantun firamare daga aji 4-6 za su fara karatu a ranar Alhamis. Manyan makarantun gwamnati sun fara karatu a azuzuwan yanar gizo a ranar 9 ga watan Afrilu. Rayuwa na fuskantar sabon salo a Koriya ta Kudu, inda aka samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 kusan 30 a 'yan kwanakin nan. Koriya ta Kudu ta shafa ma da mutane sama da 10,590 da suka kamu da cutar, kana wasu 225 suka mutu, ko da yake an sallami fiye da rabin mutanen da suka kamu da cutar, cewar hukumar kiwon lafiya da walwalar jama'a. amma jinkirin makonni biyar na soma sabon zangon karatu ya sa wasu dalibai sun nuna damuwarsu akan makomar karatunsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahoto na gaba. Wani sabon rikici da ya kaure tsakanin kabilar Shomo da Jole a gabar hukumar Lau a jihar Taraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da cikakken bayani.
Kamar yadda rahotanni ke dangane da inda suka tabbatar, rayuka 25 ne masu salwanta daga waɗanda aka rikata sakamakon wannan sabon rikici da ya auku tsakanin al'umman Shomo da kuma Jole na karamar hukumar da ke arewacin jihar Taraba.
Yanzu kuma akan ruwan ne rikicin suka tashi aka kashe rayuka.
Rikicin da ya ko barke ne game da takaddamar wajen kamun kifi a tsakanin al'umman biyu, kuma kowa baya an sha sabon rikici a tsakaninsu. Kuma kawai yanzu ne aka tura jami'an tsaro da mai da doka da oda DSP David Misa kakakin na 'yan sandan jihar Taraba. Ya ko bai na halin da ake ki da kuma imma da aka dauka
abin da muka bincika muka gano shine wasu sai ma kawai kan cin wahari dalilin aka ne zuwa yanzu aka rike makan magana mu tabbata mutuwa mutum chatora ta dalilin wannan hari wannan dai shine alƙalmin da muke da shi zuwa yanzu aka tabbatar cewa gidaje masu dama an kuna su a wannan wurin da muka samu wannan labari shi komishinan yan sanda na jiha Ahmed Azare ya fura jami'an tsaro zuwa wannan kuma har zuwa yanzu ke muka magana suna nan
duka da wannan hali da ake cikin corona virus mai rakamin COVID-19 yanzu haka ana ta samun tashin hankula a jihar Taraba domin kuka mu wannan rikici na wajen kamun kifi sai da rayuka da dama suka salwanta a mako ya biyo bayan rikicin da ya afa kudancin jihar wata tsakanin al'umma tibi da kuma jikun batun da masu fashin baki makungiyoyin kare hana adam ke maganin fa akwai abin dubawa kamar Gambo Daud na cibiyar staff Human Rights Advocacy da rajin kare haƙƙin ɗan adam ne a jihar ya danganta da ke faruwa a jihar yanzu da suka ce shugabanni
iya bincike da muka yi abin rashin shugabanci ne da kuma shugabannin da muke da shi suna ko oho da abin da yake faruwa da talakawansu in ba haka ba inda gaskiya suke yi ai abin da yake faruwa sun san su wa suke abin misali kaman na ukari tsakanin tiri da jikum abin da tajima ake fama da shi shin wani mataki gwamnati ta dauka a ciki cewa sun dauka don nemawa wayannan guraren zaman lafiya ai ba kamanta ba a wanda aka yi na kwanan nan a cikin wanda aka kashe har an samu soja guda biyu ko uku wanda aka kashe su a ciki kaga anan me yake nufi a ran shine hukumomi ma suna da sanin abin da yake faruwa shugabannin sa'an gargajiya suna da sanin abin da yake faruwa tunda basu daura niyya kawo kashin abin ba shikenan da gwamnati sai ko oho da su amma haka ba in aka ce an dawo matakin da za a gyara abin waye ne wayannan mutane sun fi karfin doka ne ai ba su fi karfin doka ba
amma tun da mai da game da abin da ke faruwa a jihar a yanzu shugaba Buhari ta bakin hadis ta fuskar harkokin yada labarai garba shehu ya mabukaci al'umman jihar ne da su yi katun da nutsu shugaba Buhari a sakonsa ga al'umman jihar ya yi mamakin yadda a wannan yanayi da ake ciki za a samu wasu al'umma ba su zaman lafiya ba wanda ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwan ba kuma koma da menene iya magana ka ce zaman lafiya wa ya fi zama dan saki Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya FM da Lol FM, Niya da kuma Fara'a. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku sake kasancewa cikin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu akonni duke nan muka tattaunawa akan wani maudu'i da ya jibinci dalilan da yake sanya mata muzuntawa ƴaƴan miji ko ƴaƴan kishi kace ya ci mana akan ansar barista ana da na cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekashewa har ya kai ga aikata rashin mutunci za mu daura daga inda muka tsaya to barista Aisha kamar baki amince da ra'ayin barista Aminu cewa laifin maza ke sanya zuciyar mata kekashewa ina dalili
eto wannan ba zan ce laifi bane zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani sai mu duba akin namijin maga idan yana da damar yayin wannan kula da bibiya dare yayi ya dawo gida ba lalle san wani abu ba sannan da safe ya fita neman abinci ba lalle yana da rana ba dan haka duk abin da za a yi wa za a yi shi a bayan mahaifin shi kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli danta tana iya ganewa idan sun wake ji ko ba shi da lafiya amma namiji shi Allah bai dora shi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai ne zaki ginan da namiji ya gane to wai ba zan ce ba wai ina mata musu bane amma shi karan kansa kan ka dora mutun laifi kakkan duba me damun mukin da Allah ya ba mutun na wajen dakire da sanin faruwar sa idan bai yi amfani da su ba sai ka ce sakaci ku dai da gangan ko ya kuna halin ku kula to na ina ganin mun dau wannan mizan zan iya gane namiji ya laifi ku laifi ba wai na zauna dan in kare ma zan kuma ba wai ina cewa wai ba su da laifi bane bi dai kun zai zo a wata sigar ta daban
Barista Amin ko zaki go anan
ah wato abinda nake nufi ba shine kamar misali ban yadda da malama Aisha ba ita halitta ta mace duba da duka addinan mu na addinin musulunci da addinin krista zaki ga sun nuna cewa ita mace kan Allah ce wato Allah baya tsayuwa da kafafun sa sai ya jingira ita tarbiya da halitta irin ta mace tana jinginuwa ne ga wani ko ya mahaifi ko uba ko da ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a mahallin da muke magana kin ga muna magana yanda ake azabtar da yara wala alkodi uwarsu ta mutu ko ta fita ta gida to kin ga da matar da ƴaƴan duka tasirin kula da su yana hannun uban ne kuma ni kamar yanda na faɗa musamman kishari wanda suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya cewa ko 85 a cikin 100 zan riga cewa wayannan abubuwan da ake yi suna tasowa saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen zaki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma bangare ya biya in dai ba mutuwa ba to yawanci zaki ga mutuwar aure ce take jawowa to anan ma zaki ga misali mafi akasarin lokaci maza ba sa iya haƙuri da matarsu ta hanyar yi tunani da hangen nesa cewa yanzu ina rabu da wance wani hali a ta sasha to kin gani a ganya ga nake inda za mu ɗauko gyaran daga sama biyo ƙasa mu fara duba su ainihin mazajen ya san cewa yau gashi naji an ce an wane da uwarsu ta fita da halin da ya shiga ni ma bari na yi ƙoƙari ne da uwarsu saboda ƴaƴan su samu cikakken tarbiyya da kulawa ba wai gaba ɗaya sauka daga magana Aisha a ni abin da nake cewa daga ko sai mun fara dauko wannan idan muka dauko sai mu zo ikan ta mace yaya ya kamata a ce ta kuɓa da wannan koda kuwa mijinta bai zama ne yana kulawa da al'amarinta ko yana sa ido ko ya dubi da abin da yake faruwa a gidansa
amma ai su matan sun san ciwon haihuwa kuma kusan dukkan dan adam baya so a miji wani abun da bai da kyau to zai sa baka so a maka kuma kake wani to ya miji ne take muzantawa ƴanta take muzantawa ana
a matsayin ko kika taɓa ciki kika haifuɗa kina buƙatar wani a duniya ya zo ya ce miki wai wai ki kula wannan ɗan ko wata mace tana san ɗan da ta haifa
haka
to amma idan aka zo kan ɗan da bata haifa ba musamman ɗan miji in ta zo a matsayin ta na matar uba to kuma abin da yake bani mamaki shine na daya dama ni na san ba zai ma yiwu ba a ce ki so dan wani kamar da kika so daki to yayi daki da dan wani aikunan duki akai amma abin da nake da shi kullun kuma nake ga mata shine tunda ban ce sai kin so shi ba kai to kuma ai bai hatta kwaki cutar da shi in ka duba ka je ka gangaro sai ka ga wuta ce irin ta mace musamman idan bai hada ki shi in kina kishi da uwarsa shikenan sai ki ce zaki huta amma kuma a wata lokuta za ki ga wacce take musguna bata zauna ma da uwar dan ba shi isa nake su da masu cewa ki shi ne to menene dalilin ta na cutar da shi zan kuma maimaitawa ko ba ce ka shafa kanta za ta jiraɗi bare dan mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai wa maraya murmushi ma dadi zai ji balle ka dau Allah ka bashi shi dawawa ne duk da nuna masa soyayya jin sai shin wani irin rashin imani ne ma da zai sa kina kallon da yana jin yunwa ta hana shi abinci dai da barusa ta kawo su dalilai shi isa idan neman agajin ubangiji take a cikin mawuyacin halin take ciki sai ta musguna wa da karfin mu manta yaro karami ba shi da zunubi kuma addu'a sako ya miki Allah ya sako ya miki Allah fa yana sani domin shi ba ta manasa wannan dai babban mas'ala ce da za a ta magana akai kuma ana tausasawa ana yin wa'azi ana jan kallon mata amma wai rashin kula da miji baya baki ko koshi da baki yayi ba dalili ne yake azabtar da yaro sannan a cikin ayoyin alkur'ani daban-daban sun nuna mana muhimmancin girmamawa da sausasawa. Yaran shin wasa ta mutu amma ya fito koko wasa ce ta bar gida duk yaro sunan shi ya yin a tukunawa musulunci ya kwadaita da mu wajen ciyarwa da shayarwa hatta murmushin fuska. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka da abin zaka ba mutum bashi wai ce wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ba ƙarya take dike yi tayi zuciyarta ne kuma ba wai ina fadi dan ban yadda mata na cikin matsala na san mata suna cikin matsaloli to amma ba sai sun azabta da yaro za su warware matsalar su ba.
Bari Amina duk inda mutum yake Allah ya ba shi sabuwa da ya kamata ya amfani da su. Hankalinsa da nutsuwarsa jin dadinsa da abinda baya so a yi masa to kada yi wa wani. To a wannan ni ma an kafin da jiga ita da macen ya kamata a ce iyayen mu mata sun dage wajen yi wa ƴaƴansu tarbiyyar cewar ki san cewar danki ba shi kadai ne danki ba. Kaman yanda al'adunmu suka koya mana so idan na goma gaba ta biyu abinda yake ruwa me yake biyo baya irin wannan gaskiya abinda yake biyo baya shine abinda yana koma da al'umman mu baya yana sawa a dade mana kallon jahilai yana sawa a dade mana kallo irin na masa imani dan bazan faɗi suna ba akwai matar da namijinta shekara 7 wannan case din kusan mutanen Kano da yawa su san shi mata lifi tun safe take sai ta dake shi yaron ya gudu yini guda bai zo gidan ba in ya shigo sai dai ya shigo su bangarori da yake a karkara ne ba a cikin ƙauyen birnin Kano bane sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci ta ruta shaki masauya ta ce wa na kama shakau nan da te masa ta matsi masa jijiyoyi a wasu cikin imanna yaran nan ya rasu abin da ya biyo baya an kaita da goyo a bayanta an kaita gidan kurkuku hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe ta mijinta yace bazan rauna uwar mai kisan kai ba yayyanta kannanta matan da suke aikata wannan ina jin kunnan su da cewa duk ranar da dubin su ta cika to wallahi suna dandana kudar su a hannun shari'a.
Masauraro Alati anan zamu da burki a cikin shirin ciwon yamace na wannan mako ko sai ku tara da mu makon gobe adin bakin nawa da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Ladders Gresham ce ta daidaita mai sauti ni Aisha Azu nake cewa ku huta lafiya ma assalamu
da Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mubarak Sale, daraktan Yalwan Shandam da ke jihar Plateau, Nigeria. Ya ce, "Dan ana ku bani dama domin tambayar gwamnatin tarayya, sarakunan Arewa, gwamnonin Arewa, ƙungiyar hawan Arewa, ƙungiyoyin kare haƙƙin adama da ma dai sauran hukumomi. Wai shin ba ku san me ke faruwa a garin Yalwan Shandam ba ne da jihar Plateau na tsawon shekaru 28 baya ga rashin rauta na tsawon wannan lokaci? Yanzu kuma ta kai ga fara samun masu ikirarin sarakunan garin Yalwan Shandam. Wannan ya ce shi ne sarki, gobe wancan ya ce shi ne sarkin. Shin ko sarauta wasa ce? Inda gwamnatin jihar ta gagara magance wannan matsala, me zai hana gwamnatin tarayya ta shigo cikin lamarin? Sai kuma ga sakon haɗin gwiwa daga Adatu da kuma Fatima Zagari matar Roma mai turare a Niger. Suka ce, "Salamu ne Amurka. Tabbas cutar coronavirus cuta ce mai haɗin gaske. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya kare mu daga wannan masifa. Amin." Shi kuma Hafiz Balaraba Gusau ya turo mana sako ya ce, "Tabbas ya mata masu hannu da shuni suka yi alƙawarin ba da gudunmawar tallafi ga gwamnatin Nigeria domin yaƙar coronavirus da su taimaka su bayar da gudunmawar tasu a kan lokaci." Yanzu kuma sai sako na ƙarshe wanda muka samu daga Sade Sa'idu Daura ya ce, "To hukumar jihar Kano, wani mataki kuka ɗauka na tallafawa jama'ar ku musamman masu ƙaramin ƙarfi a sanadiyar wannan doka ke sanyawa ta hannun zirga-zirga ganin yadda dimbin jama'a za su shiga mawuyacin hali na ɓacin rayuwa?" To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
A gaida Hajji Kari, yanzu kuma muka zo ga shirinmu na gaba, labaran duniya a takaice.
A yau Laraba, China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na kuɗaɗen tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya, yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus.
kalaman daga ma'aikatan harkokin wajen ƙasar sun biya ne bayan sanarwar da Trump ya yi a jiya Talata, inda ya ce hukumar WHO ba ta yi cikakken binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na ƙwayar cutar aina. Ita ma ƙasar Jamus ta shiga kare hukumar, yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Hikmas ya faɗa yau Laraba cewa ɗora laifi ba zai taimaka ba. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun fada yau Laraba, yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sa da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duka sun yi kasa da kashi 1% a zuwa ƙarshen yini na hada-hada, tare da Kospi ta Koriya ta Gudu da ta cira da kashi 1.5% da ita kadai ce a yankin ta yi ta goma shi.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya ne da Kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu bar mu mika gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga rahin tsamiya Alhaji Sule Buda Tsamiya da jama'ar sa ta karamar hukumar Tureta a jihar Sokoton Najeriya, ta da fatar suna cikin koshin lafiya. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya tayi gabatar da shirin, sai wanda mata daidaita mana sauti shirin, Judy Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, kin ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, shirin yau da gobe.